بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول والله سبحانه وتعالى ديبو قريش ديساك هذا مؤونا سافيا تلهدي شاشدة قوة ذو القاعدة a shekara ta 1434 wanda yake daidai da 22 ga watan 9 shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma yadda dai aka saba a rana irin wannan, a wannan lokaci muna karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum. Za mu tashi yau bayan gama abin da ya shafi yaƙin Uhud da abin da ya biyo bayan sa da sakamakon sa da darussan da suke ciki, wanda makon da ya gabata muka kwalkare zuwa waɗannan darussa. Yau za mu tashi a wani faifan daban. Mun san manyan yaƙoƙi da suka auku daga Badar sai Uhud sai Al-Ahzab a jere, to a tsakanin su kuma akwai ƙananan saraya. To waɗannan su za mu tattauna a yau kamar da malamin ya kawo mana kafin a je yakin Ahzab. Shi yasa ya sanya wa matashiyar suna As-Saraya wal Bu'uth baina Uhudin wal Ahzab, wato abubuwan da ko saraya tawagar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan aika, da kuma dai in an ce Bu'uth shi ma ana nufin tawaga, imma ta yaƙi ko ba ta yaƙi ba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai aika ko don wani saƙo. Saraya kuma mun sani waɗanda suke fita domin yaƙi ko leƙen asiri ko makamancin wannan, wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki. To duk wannan waɗanda suka auku tsakanin yaƙin Uhud da yaƙin Al-Ahzab su ne za mu ji yanzu. Ya fara kamar yadda ya saba da larabcinsa, yana cewa kana lima asati Uhudin atharun sayyi'un ala sum'atil mu'minin. Abubuwan da suka auku marasa daɗi su ne ma'asa na yaƙin Uhud, lalle suna da tasiri marar kyau mummuna a kan wato sunan musulmi. Sum'a ana nufin suna da kuma mutunci, shi ne abin da ake nufi da sum'a, ma'ana darajar ba wai a wurin Allah ba. Sunan da musulmi suke da shi muminai a tsakanin mutane a wancan lokaci, da kuma kurjinin da ake gani nasu ya tafi sakamakon ko ya dan ragu sakamakon abin da ya same su a yakin Uhud. To sai ce faqad dhahabat rihuhum, karfin su ya tafi. Wazalat haibatuhum anin nufusi, sannan kurjinin su ya bushe daga zukatan mutane. Nan zan iya cewa malamin ya dan zurfafa wajen nuna wato abinda kuma shi kansa zai zo ya tanakudin ko ya dan warware wani abu daga cikin wannan, amma na ya tsananta maganar cewa kurjinin musulmi yayi kasa sosai, kamar yadda zamu zo mu gani cikin abinda ya ambata. Yace wazadatil mata'ibu dakhiliyatu wal kharijiyatu wa halhalu, na ciki da na waje sun karu alal mu'minin akan mu'minai. Wa ahatatil akhtaru bil madinati min kulli janib, kuma sannan hadurra sun zagaye madina ta kowanne bangare. Wa kashafal yahudu wal munafiquna wal a'rabu bil ada'is safiri, kuma munafikai da yahudawa da munafikai da larabawan kauye waɗanda ba su musulunta ba duka suka bayyana adawar su, adawa da take kurukul. An ce safir ana nufin a bayyananniya wadda babu wani sakayawa a cikinta, shi ne ma'anar safir. Lafazin safar hatta tafiya, ai daga nan aka samo ta, domin matafi yana bayyana kansa ya fita daga gidansa ya fita bayan gari. Shi yasa ake cewa matar da take tafiya fuskarta a bayyane ana ce mata mace da take safira, ma'ana ta bayyana fuskarta bata lullube ba. Asali dai abin da ke nufi a nan mutum ya bayyana abin da yake tare da shi ba tare da sakayawa ba. To Yahudawa da munafikai da larabawan kauye wanda basu musulunta ba dukkan su adawa su ta bayyana kuru-kuru an ganta sanai ce wa hammat kullu ta'ifatin minhum an tanala min almu'minin ko ce kungiya ko kowanne bangare daga cikin waɗannan yahudawan da munafikai da arab sun himmatu wajen su ga cewa sun yakushi abin da zasu yakusha na mutuncin musulmi ma'ana su ma dai su taba musulmi bal kai ba wannan kawai ba tami'at fi an taqdi alaihim wa tasta'sil sha'fatuhum ko wace kungiya tayi kokarin tayi kwadayin a ce ta tumbuke musulmi ta kare su su kashe musulmi gaba daya a neme su a rasa isti'salin sha'fa mun wuce shi sau da yawa ma'ana ai afrutin mutane ya zama cewa babu su kwata-kwata an yi a tumbuke su gaba daya sai ce falam yamdi ala hadhihi al-ma'rakati shahrani hatta tahayyat banu asad lil-igharati ala al-madina ko wata biyu basu wuce ba da yakin nan na uhudu har sai da aka sami banu asad suka yi yunkuri a suka kuma kintsa domin su kaiwa musulmi hari thumma qamat qaba'ilu adal wa qara sannan wasu kabilu guda biyu da adal da qara dukan su sunan kabilu ne suka wato zabura su ma fi shahri safar a watan safar sanata 40 a shekara ta 4 bayan hijira bi makidatin suka yunkurin wato yin wani makirci tasabbabat fi qatl 10 min as-sahaba wani suka sabbaba mutuwar mutum 10 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi nafsi ash-shahri nafsihi wannan kuskure ne wa fi ash-shahri nafsihi ya kamata asalin abinda ake cewa tawkidi yana zuwa ne a fasihi larabci bayan al-mu'akkad in aka fadi al-mu'akkad sai a kawo tawkidi to nafsihin yana so ya amfani da ita ne a matsayin tawkidi dan haka ko dai ya ce wa fi ash-shahri nafsihi wannan kuma shine yafi daidai a fasahar larabci ko kuma ya fadi kamar yadda mutane da yawa suka fadi ya ce wa fi nafsi ash-shahr nafsi ash-shahr shi ma ana fadi amma dai kuma shahri nafsihi shine afsa to kuma sai hada abubuwan guda biyu a soke na farkon nafsin guda daya to sai ce wa fi ash-shahri nafsihi a wannan wata dai shi kansa wannan wata da ake magana wato watan safar qama amir ibn tufa ibn tufail al-amiri wani daga cikin kafirai sunan sa amir ibn tufail al-amiri ya zabura bi tahridi ba'd al-qaba'il ya zuga wato wasu kabilu hatta qatalu 70 min as-sahaba har suka kashe mutum 70 daga cikin sahabbai وتعرف هذه الوقعه بوقعه بئر معونه ذات زمن زامجي يدا ابن يفارو انا كيران wannan yaki ko kuma wannan bala'i ko wannan musiba sunanta wato ko sunansa waqa'ar bi'r mauna tarijiyar mauna zamu zo miji insha Allah yana gaba walam tazal banu nadir haka nan banu nadir daga cikin yahudawa khilal hadhihi almudda a wannan tsakanin wannan lokaci din basu gushe ba su ma tujahiru bil adawati suna bayyana gabar su ga musulmi da mu'minai hatta qamat fi rabi'in al-awwal sanata 40 har sai da su ma suka yi wani bi makidatin suka yi wani makirci a watan rabi'in al-awwal a shekara ta 4 din nan dai wannan ilimin makirci ne yace tahdifu ila qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan wata ne da wannan shekara banu nadir suka kintsa yadda za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma za mu zo mu ji yadda wannan abu ya gudana wannan yana faɗa mana ne a dunkule kafin kuma ya shiga tafsiri dake dake yace wata jarra'at banu ghatafan kabilan banu ghatafan suma suka yi tsaurin idan da hatta hammat bil ghazwi ala al madina tsaurin idan da har suka yi yunkurin su kawo yaki madina fi jumada al-ula a watan jumada al-ula a shekara dai ta hudu din nan da muke ci da muke magana akai sai ce farihul muslimin allati kanat qad dhahabat fi ma'arakati uhud wannan karfi na musulmi da ya tafi da kurjinin su da ya tafi a sakamakon yakin uhud tarakatil muslimin ila hinin yuhaddaduna bil akhtar wannan abun ya bar musulmi ana musu barazana da hatsurra da yawa ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم أما أن لديك سكين حكم مين إن من زن الله صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات وأن yayi amfani da ita wannan ko wadannan hikimomi nasa domin kawar da duk wata igiya da za ta yi wa kan musulmi dan ta taba su wa a'adat lil muslimin haibatuhum kuma ta dawo wa musulmi da kurjinin su al mafquda wanda suka rasa wa aksabatuhum al uluwa wal majd min jadid ya haifa musu ya samar musu shine aksabat ya samar musu da daukaka da kuma girma wanda suka rasa min jadidin wato ya dawo musu sabo wa awwalu ma aqdama alaihi bi hadha sadad abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a wannan karo hiya harakatul mutarada amma kuma ta ba ai yayi haraka yayi wani motsi nabin bayan kafiran makka lokacin da suka fita ko abi aga ko za iya cin musu akai musu hari to kun ga wannan abun ya dan ba da wani karfi a zuciya na cewa musulmi fa suna nan ba gaba daya suka wato ruguje ba wannan shi nake ishara da cewa zai dawo dan nuna abubuwan da ya fara magana da ya kai cewa gaba daya babu karfi da babu kuma kwarjinin musulmi da ya kare abinda zai nuna mana bai dade ba kuma ya dawo ya bata abiya wato ya canza abin da nake so in ce yace allati qama biha ila hamra'il asad wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi su har zuwa wurin da ake kira hamra'ul asad shi ma wannan mun karanta shi a makon da ya gabata ko ko kafin sa sai ce faqad hafiza biha qadran min sum'ati jayshihi wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya dan kiyaye mutunci da daraja na musulmi da kuma rundunarsa wasta'ada biha min makanatihi shay'an madhkuran kuma ya dawo wa musulmi da dan matsayin su wani abu ne da za iya ambata gurgudan hali thumma qama bi munawaratin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wani dan atisai kuma da suke cewa Hausar yanzu ko ma'ana gwajin karfi shi yake nufi da munawara kaman aje bayan gari a dan gode makamai da kuma gode dawaki da irin wannan abubuwan yanzu ana yin sa masu fassarar labaran duniya suna ce masa atisai wani gwajin makamai haka ko a ruwa ko makamancin su da suke shine ake nufi da munawara ban sani ba exercise suke so su fada suka fadi shi da atasai ko ni nan san dai na je kokarin fada wani turanci ne aka fadi atasai din almuhim abinda ke fada dai abinda ake nufi da munawara gwada karfi da gwada makamai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan tare da musulmi wanda a'adat lil muslimina haibatuhum wannan ya dawo da musulmi wato kurjinin su bal zadat fiha kai ya ma kara akan yadda suke da wa fi safahati alatiya to wannan duk wani larabci ne da malamin yayi shi mun fada mana dan mu shigo wannan abubuwa din wanda wasu malaman basu tsaya da waɗannan bayanan da yayi ba sun shiga kawai ra'asan cikin bayanin abubuwan da suka auku sai sai a wannan shafuka masu zuwa shay'un mimma jara akwai abin wani abu daga cikin abubuwan da suka gudana bainat tarafaini tsakanin wannan bangarori guda biyu na musulmi da na wato waɗanda ba musulmi ba gashi nan na farko yace sariyatu abi salama sariyar abu salama ibn abdul ashhal radiyallahu ta'ala anhu wannan sariya da ta fita karkashin shugabancin sa zamu ji ita ce ta farko da ta auku bayan yakin uhud kafin wato yakin al-ahzab yace awwalu man qama didda al-muslimin ba'da naksati uhud hum banu asad ibn khuzaiba kabila farko da ta fara kawo wa tsokana ta kawo musulmi wani abu na tsokana na kokarin wato su taba musulmi da mutuncin su da karfin su bayan yakin uhud da abin da ya auku mara dadi akai shine naksa wato naksa ana nufin wata wahala azaba da kuma juyin yanayi da aka samu bayan yakin uhud to kabilar farko da taba kawowa musulmi wani abu na cikas bayan yakin uhud sune kabilar banu asad ibn khuzaima banu mene banu asad ibn khuzaima gashi ya abin ya faru yace faqad naqalat istikhbaratul madinati yallekin asirin musulmi na madina sun naqaltu labari zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna talhata wa salamata ibnai khuwailid cewa da talha da kuma salama wanda su biyun ƴaƴan khuwailid ne talha bana mu daga cikin ana nufin daga cikin sahabbai Talha ibn Ubaydillah ba bashi ake nufi ba wannan wani Talha ne Talha ibn Khuwailid to da shi da dan uwansa Salama ibn Khuwailid mun ji su biyu kenan ko qad sara fi qaumihima sun yi tafiya ma'ana sun jagoranci wasu daga cikin mutanen su sun tafi wa man ata'ahuma da kuma duk wanda da ya musu da'a yad'una bani Asad ibn Khuzaima ila harbi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum biyu suka tafi da su da wanda suka yi musu da'a suka gayyato kabilan Banu Asad ibn Khuzaima cewa a taho a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun wannan labari kun ga wannan shine fa'idar harkar yaki ba a yin ta babu leken asiri domin waɗannan suna kintsa-kintsan su ne ba su mayi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin labari sai ya riga su ya fito tun kafin su fito shine abin da ya auku shine fasara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaggawa ila ba'thi sariyatin ya aiko wato wata tawaga qiwamuha 150 muqatilan adadin ta sune mutum 150 min al-muhajirin wal ansar daga cikin muhajirun da kuma al-ansar wa amara alaihim aba salamata ya dora abu salama a matsayin shugaba akan wannan tawaga wa aqada lahu liwa'an ya kinsa masa wato wata tuta ta yaki ya bashi wa baghata abu salama ya yi musu bazata shine baghata yawa baghatatan to shine ma'anin baghatan idan ka fadi fi'ilin baghatatan shine kace baghata baghatahu ayye masa bazata ba tare da ya sani ba to Abu Salama yayi waɗannan mutane su Banu Asad ibn Khuzaima bazata ya auka musu da hari fi diyari tun suna gida tun kafin su fito su ce za su kawo yaki su kawo hari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qabla an yaqumu bi gharatihim kafin su kawo nasu wato hari din fatashattatu fil amri sai suka rikice suka wargaje cikin lamarin su wa asabal muslimuna ibilan wa sha'an lahum fastaquha sai musulmi suka sami raquma da kuma tumaki ko awaki na waɗannan mutane fastaquha suka koro su ganima ta samu wa adu ila al madinati suka dawo madina salimina cikin natsuwa da aminci zaman lafiya domin ba a yakin komai ba sun kai musu hari suka kore su suka samu dabbobi ghanimina kuma suna masu ganima lam yalqau harban ko yakin komai ba ai ba to wannan kenan kana mab'ath hadhihi as-sariya hina stahalla hilal al-muharram lokacin da aka turo wannan tawaga ta Abu Salama shine wato farkon watan ranar 1 ga watan Muharram shine istahalla hilal nanci istahalla alhilal wato wata ya kama turin da watan Muharram ya kama a shekara ta 4 din nan a lokacin ne aka yi wannan wato yaki ko sariya na Abu Salama aka tura shi domin ya kai hari ga Banu Asad ibn Khuzaima wanda aka samu labarin cewa za su kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hari wa ada Abu Salama ta wa qad nafara alaihi jurhun an Abu Salama ya dawo lokacin ya samu wani fami na wani ciwo da ya ji wani rauni nasa da ya ji kana qad asabahu fi uhudin da ya same shi a yakin uhud nafara shine ya fama shi ke ma'anar nafara wani ciwo da ya ji a yakin uhud ya samu faminsa a wannan fitar da aka yi falam yalbath hatta mata shine bai dade ba har ya rasu shi Abu Salamata radiyallahu ta'ala anhu wannan shine kissar rasuwar Abu Salama sakamakon wannan abin da ya same shi famin ciwonsa na yakin Uhud da fatan dai ana fahimta yawa wannan sariya ta farko kenan sariya ta biyu gata yace ba'fu Abdullah ibn Unais tawagar Abdullah ibn Unais da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tura shi yace wa fil yawmil khamis min ash-shahri nafsihi ranar 5 ga watan wannan wata ne da aka ambata wato watan Muharram shekara ta 4 نقلت الاستخبارات الا ان اسيري suka nakalto suka dauko labari anna Khalid ibn Sufyan al-Hudhali cewa Khalid dan Sufyan al-Hudhali yahshudul jumu'a yana tattara jama'a li harbil muslimin domin yakar muslimi fa arsala ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn Unais ya itura masa Abdullah ibn Unais li yaqdi alayhi domin ya gama da shi وظل عبد الله بن أنيس غائبا عن المدينة 18 ليلة shi wannan bawan Allah Abdullah ibn Unais ya ku ma'ana ba a ganshi ba har kwana 18 ya fita fitan nan domin ya gama da wancan mutumi thumma qadima yawm as-sabti li sab'in baqina min al-muharram sannan ya dawo wato bayan wato ranar 23 ga watan muharram shine li sab'in baqina min al-muharram haka da ake lissafi in ana so a fadi 23 sai a fadi yan karshen saura kwana nawa wata ya cika a cikin 30 kwana 7 ko in aka ce 23 to sai a ce li sab'in wa kwana 7 da suka rage a watan muharram ana nufin ranar 23 ga wata abin da ke nufi kenan a wannan yana na cikin littafin malamai suna amfani da shi da yawa to me yake cewa sai ce wa qad qatala khalidan ya dawo bayan ya kashe wancan Khalid ibn Sufyan al-Hudhali din mun fahimta yawa waja'a bi ra'sihi yazo da kansa wannan al'ada ce dama tun a wancan zamani duk mutumin da aka ce aje a kashe shi saboda a tabbatar in ma kasancewar ya taba kashe wani sai kabilar su idan wani daga cikin wannan kabilar suka kashe wannan mutumin wani mutum daya ya kashe to sai yanko kan ya kawo dan a tabbatar da ga wanda ya taba kashe muku wani to yau ga kansa shi ma dan haka yaki ba zancen a tashi ta da yaki tsakanin kabilar wancan da kabilar wani haka suke ko kuma wani mutumi da aka aika shi ya kashe wani kisa na musamman to dan ya tabbatar da cewa ya cika aiki sai ya zo da kansa a ga cewa eh ga abin da ya aikata mun fahimci wannan wannan haka suka saba yi a wancan zamani to shine sai yake cewa fa wada'ahu baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ya aje kan wannan mutumin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tahu asa shine annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bashi wani sanda wa qala har yake cewa hadhihi ayatu baini wa bainika yawm alqiyama wannan ita ce alama tsakanina da kai ran tashin alqiyama ma'ana zaka zo da wannan sandan ran tashin alqiyama zan gane ka da shi falamma hadaratu alwafatu yayin da mutuwa ta zo masa shi wannan bawan Allah Abdullah ibn Unais awsa an tuj'ala ma'ahu fi akfanihi sai ba da wasiyar cewa wannan sandan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi a sa masa shi a cikin likafaninsa tare da cewa duk da bai haka ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah zai kawo masa wannan sanda kuma ya tashi da shi ran tashin alkiyama wannan abu ne da yayi shi a matsayin abin da yake sha'awa kuma kishin cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi bai kamata ya barwa wani ba wanda kuma da masu abban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi irin wannan duk wanda ya samu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hatafizu bihi saboda tabarrukin da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da komai nasa duk abin da yake na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mai albarka ne shi yasa da haka suna samun duk wanda ya samu damar wani abu na gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye ummu sulaimin na taba ba mu labarin ko ta taba samun wani gashi na annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa shi a wata yar kwalbar turare har Anas yana tare da shi shi ma ya sa shi a cikin wato ya sa ba da umarni a sa shi cikin likafaninsa har yanzu dai Anas din ya taba samun wani abu na gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sa shi da'iman tare da shi zaka ji wanda ya samu wani ko farisi ko wani abu na riga da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tasace a gutsurata wani bargo nasa komai nasa wannan dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai ne babu kuskure shi yasa zaka ga daga cikin abin da suka yi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam koma jina zai to farko kaki kaga suna kokarin kowa a sa masa a rigarsa ko ya shashafa a jikinsa mai lashewa na lashewa saboda duk abin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin albarka ne abin neman albarka ne wannan abu mashhuri ne abun sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuma bai taba hana su cewa kada ku yi wannan ba saboda shi ya san waɗannan abubuwa din masu albarka ne kuma ya halatta a nemi da neman waraka da kuma neman tabarruki da ake fadi duk wannan ya halatta amma bai halatta a yi ga wani wanda ba manzon Allah ba kuma sallallahu alaihi wasallama ko da sahabi ne duk cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu wanda kun ga dai a cikin su babu wanda ya kai darajar Abubakar sai Umar sai Uthman sai Ali waɗannan mutum hudun babu wani daga cikin sahabbai da ya taba zuwa ko ya shafa jikin su ya shafa a fuskar sa ko ya samu wata hulassa tsohuwa shi ma ya aje yana sawa ko a sa ko ya wani laya da ita ko kuma ya sa a cikin kabari duk ba ai wannan ba amma sun yi da iya shakhsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam لأن شخصه وكل ما له علاقة به كان مباركا wannan malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa a wannan fage din da maganganu da yawa akai an samu wasu sun fadi wani abu cewa ya halatta ayi kiyasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ayi kiyasin wasu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai wasu daga cikin malaman sunna sun fadi wannan amma kuskure ne ibnu daqiq al-eid yana cikin wadanda suke da wannan ra'ayi haka al-imam an-nawawi shi ma yana da wannan ra'ayi cewa za a iya kiyasin wani annabi akan annabi cewa salihan bayi mutanen kirki za a iya musu irin wannan amma magana mafi kyau daga malamai na sunna shine wannan kuskure ne ba a kiyasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani domin da ana yi da an ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi da manyan sahabbai yau akwai littafin malam mashhur Hassan Salman da ya rubuta akan irin waɗannan mas'aloli dangane da al-imam an-nawawi ya sa masa suna ar-rudud wa ta'aqubat lima waqa'a lil-imam an-nawawi min at-ta'wil fi as-sifati wa ghayriha min al-masail al-muhimmat ya fadi wannan mas'aloli daga ciki ya ambaci cewa al-imam an-nawawi yana cikin wadanda suka halatta irin wannan abu ga wasu salihai ko waliyai a ci wani abu ko a shafi wani abu nasu ya tabbatar da cewa wannan abu kuskure ne akwai malam Dr. Harith Nasir Al-Barrak in ban manta sunansa ba ya rubuta shi ma rubutu na musamman akan sunansa at-tabarruku anwa'uhu wa ahkamuhu mai so shi ma zai iya neman wannan littafin zai fa'idanta da shi duk abin da ake cewa tabarruki neman albarka daga wasu abubuwa at-tabarruku bil amakini at-tabarruku bil ashkhasi at-tabarruku bil azmani duk ya tattauna waɗannan da zamani da jikin mutane da kuma wurare ya tattauna hukuncen su ya kwalkwale kuma daga maganganun malamai magabata cewa ayi kiyasin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kiyasin wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sahabi ko wani tabi'i ko malami ko wani shehi ko wani waliyi wannan bai halatta ba a rika yin ko a ce neman tabarruki da jikinsa ko neman tabarruki da wani abu na daga wato kayan sawarsa ko a ce ya sha ruwa a wani koko a gutsitsira kokon ana rabawa makota ana layi ana ko laya da shi da makamancin wannan ko ana ciccinyewa wannan duka bid'o'i ne da mutane suka zo da su daga baya dangane da wani dan adam ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai taba hanawa ba da fatan an fahimci wannan to muje me ya kawo wannan zancen maganar sanda ko na Abdullahi ibn Unais sun asa masa shi cikin likafani wannan iya zancen da ya kawo kenan a duba Zadul Ma'ad da Ibn Hisham a cikin littafin sira sannan sai ya zo magana akan ba'thur raji tawagar da aka tura suka je wani wuri ana ce masa ar-raji' sunan wuri ne yace wa fi shahri safarin min nafsi sanati ko min as-sanati nafsiha wannan shekara dai a watan safar ay ar-rabi'a min al-hijra wato shekara ta hudu bayan hijra qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qaumun min adalin wa qarata wasu mutane daga kabilan adal da qara suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakaru anna fihim islaman suka yi ƙarya suka ce ai a cikin su akwai musulmi an musulunta a cikin kabilar su wannan wata yaudara ce kuma da aka samu su ma da gun waɗannan mushrikai wannan kabilu guda biyu kuna ji ga kissar su doguwa ce amma ya gutsuro mana ita akwai riwaya ta a cikin sahih al-bukhari ingantacciya ce da kuma wasu littafan da ya nasira da kuma littafan dalailun nubuwa duk sun kawo wannan kisa din da yawa amma nan ya gutsuro mana ta siyakin ibnu ishaq wasu wuraren sun yi daidai da na al-imam al-bukhari a sahihinsa a wannan wata waɗannan mutane suka zo ko kabilu guda biyu wasu daga cikin wakilansu suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi ai mu ma a cikin mu an samu wasu sun musulunta don haka wasa'alu an yab'atha ma'ahum man yu'allimuhum ad-din suka roke shi ya hada su da wasu da za su koya musu addini tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wannan in an samu wasu sun musulunta sai ya ce a tafi garin wane tashi ka je ka zauna ka koya musu to sai suka roke ai musu wannan wa yuqri'uhum al-qur'ana ya kuma karantar da su al-qur'ani in an ce yuqri'u ya karantar yana karantawa suna ji wannan ita ce dabi'ar karantar da alqur'ani shi yasa yana da muhimmanci duk mai son karatun alqur'ani ya kuma yi shi yadda ya kamata to ya dauka a wurin malami ba a koyan qur'ani da ka dauki alqur'ani da kanka kai zaka koya wa kanka karatun yadda ake karanta wato kalmomin alqur'ani da harufansa da jumlolinsa da ayoyinsa wannan kuskure ne ka'idar qur'ani shine ka je gun malami makaranci ka zauna gaban sa ya koya maka kowanne wuri ga yadda ake fada dan ba maganar iya larabci bane duk iya larabcinka zaka iya kuskure wajen karanta alqur'ani rubutun qur'ani daban rubutun yadda larabcin yau da kullun yake shi ma daban zaka idan baka je gun malami ba zaka iya karanta qur'ani kuma kai ta karanta shi da kuskure dan haka lalle ne shi yasa zaka ga kullun ana cewa fulanun al-muqri wane makaranci makaranci ma'ana mai karantar da mutane yawa ba haka kawai mutum kowa zai je koya da kansa ba ko ta jin kasa kawai ko kuma ka dauki littafi ka sa kai kadai kana karantawa wannan duka zai kai mutum ga kuskure muddin bai karanta wannan abu da ka'idojin sa a gun malamai ba wannan dai lafazin yuqri'u shine fidda mu yace fa ba'atha ma'ahum sittata nafarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su da mutum shida mun ji ko mutum shida yace fi qauli ibn ishaq qaulin ibn ishaq wa fi riwayat al-bukhari annahum kanu 10 amma a riwayar al-imam al-bukhari yace mutum goma ne aka hada su tare da waɗannan mutane su je su karantar da mutane su kuma ilmantar da su su koya musu karatun al-qur'ani wa amara alaihim marthad ibn abi marthad al-ghanawi yasa shugaban a wannan riwaya kenan shi ma ta ibn ishaq shugaban shine marthad ibn abi marthad al-ghanawi wa inda al-bukhari annahu asim ibn thabit jaddu asim ibn umar ibn al-khattab a riwayar bukhari abinda yazo shine asim ibn thabit ne a jaddin kakan wato asim ibn umar ibn al-khattab akwai asim dan gidan umar dan gidan umar dan khattabi to kakan sa ne wancin duk da malamai masu sharhi sun ce kuskure ne ba jaddi bane khali ne khali yake so ya fada aka fadi jaddi ba kaka bane kawun sa ne tafi mana dan uwan uwar asim dan gidan umar mahaifiyarsa to dan uwanta sunansa asim mun fahimci wannan to shine aka tura a matsayin wannan shugaba da haka ba jaddu bane a khali ne tayi ina muka tsaya a wannan riwaya ta al-bukhari wanda aka tura shugaba mutum biyu kai aka ce ko a riwayar ibnu ishaq tasira wane ne shugaban wannan tawaga marthad ibnu abi marthad al-ghanawi a riwayar bukhari kuma wane ne asim ibnu thabit yau asim ibn thabit kawun asim ibn umar ibn al-khattab yace fa zahabu ma'ahum suka tafi tare da su da suwa da su mutanen wannan kabilar da mutum goma ko kuma mutum shida gurgudan shi ma riwayoyi falamma kanu birraji'i yayin da suka je wani wuri ana ce masa ar-raji' wa huwa ma'un wani sunan wani tafki ne ko wani kogi li hudhayl na kabilan hudhayl binahiyati al-hijazi a bangaren hijazi baina rabigh wa judda tsakanin rabigh da judda garin judda da yafi shahara ana cewa judda sunansa mafi fasaha a larabci shine judda suna mafi fasaha in zaka yi fasaha amma judda din shi ma ana fada kuma daidai ne ba kuskure bane ana cewa judda ana cewa judda amma wanda yafi fasaha malaman larabci suna cewa judda amma yanzu ba zaka ji me ba zaka ji ko yan garin judda ba mai fadin sunan judda sai al-jaridu haka zaka ga yan garin ko al-littafan tarihin su suna fadi cewa ana fadin judda mai madadin judda yace yayin da suka je wannan wuri istasrahu alaihim hayyan min hudhayl sai suka yi ihu da neman taimako ga wasu ko wata unguwa shine hayyan min hudhayl wata unguwa ko wani yanki na kabilar hudhayl yuqalu lahum ana ce musu banu lahayan sai waɗannan mushrikan suka yi wata kururuwa ta gayyatar waɗancan su zo su kawo musu ɗauki kamar su zo su taimaka musu suka yi wata dabara kuna fahimtar amin yawwa a fatabi'uhum biqaribin min 100 ramin suka bi su da kimanin mutum maharba kimanin mutum 100 waqtasu atharahum suka bibi shine waqtasu suka bibi alamun hanyar tafiyar su hatta lahiquhum har suka hadu da su fa ahatu bihim suka zagaye su da suka zagaye su wa kanu qad laja'u ila fadfadin sun tattara zuwa wani wuri madaukaki shine fadfad fadfad ay al makan al murtafi gashin ya fasara a ƙasa ko yace makanun murtafi wuri kamar wata jigawa ana ce mata fadfad wajen larabci da fadi ko wa qalu kuma suka ce lakumul ahdu wal mithaqu in nazaltum ilaina alla naqtula minkum rajulan zamu ba ku aminci zamu kuma tsare ku in har kuka sauka ga kuka yadda da cewa za ku zauna wurin mu zaman lafiya ma'ana in ba ku ta da hankali ba zamu zaunar da ku lafiya kuma ba zamu taba kowa ba aka ga yawa musulmin fa kun ga dama plan ne waɗancan suka tsara da waɗannan masu iya harbi mutum nawa wajen kimanin 100 da su kuma waɗancan wakilan kabilar suka hada baki suka zagaye waɗannan musulmi guda 10 ko kuma mutum 6 a wannan riwaya shine fa amma asimun amma shi shugaban asim ibn thabit kenan a riwayan bukhari fa aba minan nuzuli yace shi ba zai sauka nan sauka ba nan fin sakuwa daga raqumi ko doki ba ka sauka gun hukuncin su ma'ana ka yadda da hukuncin su eh sai ki yadda da wannan hukuncin nasu na zaman lafiya wa qatalahum fi ashabihi ya yake su cikin waɗannan mutane tare da suke tafi tare da su fa qatala minhum sab'atan bin nabli a ya kashe da yawa daga cikin abinan aka kashe kai fa qutila minhum sab'atun bin nabli aka kashe mutum 7 daga cikin su wani a riwayar bukhari tinda su ya ce su 10 ne saura mutum 3 kenan ko yawa aka kashe mutum 7 da harbi waɗannan maharba suka kashe mutum 7 a cikin su kaga saura 10 ai saura 3 wa baqiya khubaybun khubaya wa zaid ibn dathina wannan a cikin littafin hadisi haka suka rubuta zaid ibn dathina shi kuma nan da kuma littafin sira zaid ibn dathina da shadda akan wato nunun interview mu kyale wannan da wane khubayb da zaid ibn dathina wa rajulun akhar da kuma wani mutum na uku daban a wasu riwaya sun ce sunansa abdullah ibn tariq al-balawi a wata riwayar al-zafari a wata riwayar amma dai sunan abdullah ibn tariq ba su faɗe shi ba a cikin waɗannan a cikin sharhin littafin sharhin hadisai suka faɗi sunan nasa wanda ke so ya ƙara ya iya ƙara mutum na uku kenan muke dace khubayb da zaid ibn dathina da kuma wannan mutum na uku wanda ba a faɗi sunansa ba a cikin littafin riwayan amma dai masu sharhin hadisai sun faɗi sunansa shine abdullah ibn tariq al-balawi ko al-zafari da fatan muna fahimtar kissar mutum 10 ne suke tafiya musulmi aka zagaye su aka kashe 7 saura nawa saura 3 ukun nan sune khubayb da kuma zaid ibn dathina da kuma abdullah ibn tariq fa aqawhumul ahda wal mithaqa maratan ukhra sai suka basu suka ce musu to in kun yadda ku zamu ba ku alƙawari da komai ku zauna lafiya babu yaki fa nazalu ilaihim sai suka yadda da haka suka gamsu da wannan hukuncin cewa to mun yadda bayan shugaban su bai yadda ba su tunda kaga kisa kuma kisan za a yi sai suka ce to ba laifi sun yadda duk da cewa shi ma yaudara ce ba za su cika wannan alƙawarin ba walakinnahum ghadaru bihim kun gani amma su waɗannan kafirai sai suka yaudare su wa rabatuhum suka kuma daure su bi autari qisiyihim suka daure su da tsirkiyar bakar su na harbi inda maharba ne suna da baka wannan zaren ai shine tsirkiya ake ce masa ko wannan tsirkiyar suka babballe suka daddaure su da suka daure wannan mutum uku da wannan tsirkiya din fa qala ar-rajul ath-thalith sai wannan mutum na uku wanda ba a faɗi sunansa a riwayar ba wane kenan abdullah ibn tariq yawa sai hadha awwalul ghadar wannan shine farkon wato yaudara ma'ana mun kunce mu yadda da hukuncin a zauna lafiya kun mana wannan amma kuma sannan ku yi wannan sai ya faɗi wannan kalma da suka ji wannan kalma a bayan ya faɗi ne sai wa aba an yashabahum sai ce shi ba zai bi su ba fajarruhu suka ja shi wa alajuhu suka yi mu'amala dai da shi marar daɗi shi ne wannan fajarruhu wa alajuhu ala an yashabahum suka nemi su matsa masa akan cewa sai ya tafi tare da su falam yaf'al yace shi ko ba zai bi su ba yadda ta rije ya tsaya fa qataluhu suka kashe shi a wurin saura mutum na saura biyu وانطلقوا بخبيب وزيد سكت في تاردا خبيب دكما زيد فباعوهما بمكة سيسك جيسك سيدسو أمس عين باي أمكة كدوبا ما كرسي دا يودارا إلين توان دبا مسلمي با يوو باب ذنسنتك الكوري وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر توسي أكي ليشن ساعة ودنا متنبيو دا خبيب دا زيد بن الدثنة su suka kashe manya-manyan wasu kabilu daga cikin wato Qurayshawan Makka a lokacin yakin Badar. Lokacin yakin Badar wannan mutum biyun sun kashe manya-manyan mutane a cikin Qurayshawa. To ga su an kawo su a matsayin bayi an sayar da su. Kaga kuwa baka san abin da za a yi musu ba. To me zai faru? Fa amma Khubaybun, amma shi Khubayb fa makatha indahum masjunan. Sai suka daure shi a wurin su. Suka tsare shi a matsayin asiri mana kamamman ribataccen yaki thumma ajma'u ala qatlihi sannan daga ƙarshe suka yanke shawarar cewa za su kashe shi wannan gurin akwai kissa tsakani doguwa wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi nan bai kawo ta ba shine lokacin da suka daure shi yana cikin sasari hannu da kafa suka sa shi a wani gida akwai mata a gidan suna aikan ba su abinci su dan turo masa ya ci wani abu suka bashi akwai wani lokacin kuma da aka bashi ma ba abinci ya sha wahala ya sha yunwa to shine wata ran har ya nemi da Allah a taimaka masa da Musa reza kenan da larabci Musa yadda ake rubuta Musa haka ake rubuta ta ko aska sai shi aka kawo masa aska zai yi ga zai yanke zai aske ko gashin gaba ko makamancin wannan sai aka kawo masa to sai kuskure ya faru matar gidan da take dab da inda yake wanda aka sa su yi gadin sa sai ta bar ko yaron ta ya kubce bata sani ba yana rarrafe har ya zo inda yake inda Khubayb yake shine ya dauke shi ya dora shi akan cinyar sa yana masa wasa sai ga uwar ta zo tana neman jaririn ta sai ta ganshi a hannun wannan bawan Allah kuma ga aska a hannunsa nan da nan sai ta furgita shine sai ce atakhshina anni aqtuluh kina tsoron cewa zan kashe shi ne sai ta shiru ta tsorata ta furgita shine sai ce wallahi ba zan yi ba ai ba aiki mu bane mu irin wannan bai taba yaron ba bai masa komai ba shine take bada labari daga baya take cewa wallahi ban taba ganin kamamman yaki ribataccen yaki da aka kamo shi irin wannan mutumin ba wajen alheri da hali mai kyau tun daga damar ya cutar da dan su bai cutar da shi ba sannan sai ta bada labarin cewa takan ga ana kawo masa unqudi wato nonan abin nan inabi mun san inabi ai haka yake da dunkule a dunkule muna cewa nono daya ko kamar da dabino ana cewa nono guda ko tarin yadda zaka misali me yake fitowa kamar irin wannan kamar dabino da me yau kamar to a ce ayaba eh kamar ayaba ko ga shi ma haka take zuwa dunkule dunkule to ne shi ake cewa unqud to sai ta rika ganin unqud irin wannan nonan na inabi in an ce inabi danyensa wanda ake sa a tsotsa yana da ruwa in aka bar shi ya bushe shi ake cewa zabibi ai mun san wannan ko yau an kaje an ce zabibi shine inabi in an bar shi ya bushe to sai ta same shi sai ta zo leko tana gadin sa an ce su ga me yake ciki sai ta ganshi yana cin inabi tace kuma duk maka ba ƴaƴan itace masu danyen ƴaƴan itace wannan shine malamai suke sa shi a cikin karamar waliyai daga cikin karamar da Allah ya yi masa ana kawo masa inabi yana ci daga Allah subhanahu wataala sakamakon wannan daurin da aka yi masa da kuma abubuwa dai daban-daban daga cikin kayan marmari sai ta ganshi yana ci to shine take bada wannan labarin daga baya ta hakaito wannan kissa din duk al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan nan bai kawo mana shi ba to shine sai ke fada thumma ajma'u ala qatlihi sannan daga baya sai suka yi shawarar shine ajma'u suka yanke shawara ajma'u ma'ana suka yanke shawarar cewa ga abin da za su yi suka yanke shawarar za su kashe shi fa kharaju bihi min al-haram ila at-tan'im sai suka fito da shi daga haram zuwa tan'im wuri ne yana nan har zuwa yanzu ana ce masa tan'im hayyab shine farkon abin nan inda ake cewa halal kafin a shiga haram me yake nufi da wannan? Mun san Makka ana ce mata haram, ariyar harami wanda aka iyakance, aka hana yaƙi ciki, aka hana sata da makamancin waɗannan abubuwa. To tana da area ba iya cikin garin Makkan bane, ko da ke a yanzu daga nan hanyar Madina iya cikin garin Makkan ne, har ma za ka fita, baka fita daga cikin garin Makka ba yanzu, ka fita daga harami. Akwai masallaci har mutane suna kiransa Masjidu Aisha. Su wannan wurin nan mutum, duk mutumin da yake son ya dauki ko niyyar wata umara daga cikin Makka, mutanen Makka in suna so su yi umara ko Makka ko abin da ko aikin haji ko Makka bace, wannan in za su yi umara musamman kai ba aikin haji ba, tunda aikin haji daga gida ake yi, sukan fito su dauki ihrami daga nan su koma cikin gari, shi ake ce mata tan'im wannan wurin. Sauran gefen harami kuwa yayi wajen su Mina da sauransu. To sai suka fito da wannan mutumi daga cikin gari na Makka zuwa wannan wuri da ake ce mata tan'im, ma'ana suka fito daga inda yake haram suka dawo cikin me halal, haka ake cewa. To suka zo da shi domin su kashe shi anan. Wa alaikum assalam. Tan'im shi Masjid Aisha a tan'im yake, unguwar tan'im masallacin kuma Masjid Aisha, haka ake ce masa. Yau daka a tan'im din ne. To falamma ajma'u ala salbihi, yayin da suka yanke shawara cewa za su wato tsire shi su gicciye shi, qala sai shi da su da'uni hatta arka'a raka'atain, hatta arka'a raka'atain, ku banni dan Allah in yi sallah raka'a biyu. Sai ya roke su, ku bani dama zan yi sallah raka'a biyu. Fatarakuhu, suka kyale shi, fa sallahuma, ya sallaci wannan raka'o'i guda biyu nafila. Falamma sallama, yayin da ya sallame daga sallar sa, qala sai ya ce, wallahi laula an taqulu inna ma bi jaza lazittu, yace wallahi ba dan za ku ce abin nan da kuka gani tare da ni karaya ba ce, wallahi da na ƙara raka'o'in nan saboda ina buƙatar in haɗu da Ubangiji bayan nayi waɗannan salloli, amma za ku ce tsoro ne yasa zan ci gaba da sallah, in ta yin sallah dan kar ku kashe ni, shi yasa na bar shi guda biyu raka'a biyun nan ta isa, kashe shi fa za a yi, yake wannan maganar ba ruwansu. Thumma qala, sannan sai yake cewa, Allahumma ahsihim adada, ya Allah ka kididdige su adadi adadi, ma'ana ya Allah kar ka bar ko ɗaya a cikinsu, ka halaka su baki ɗaya. Waqtulhum badana, kuma ka kashe su daban-daban, shine ma'ana badadan mutafarriqin, kowanne ka kashe shi kisansa na daban. Wala tubqi minhum ahadan, kar ka bar ko mutum ɗaya a cikinsu ya Allah, haka ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'a. Thumma qala, sannan ya karanto waɗannan baitoci da suka shahara a bakin ko a riwayoyin littafai na sira, da kuma al-Imam al-Bukhari shi ma ya rawaito, amma shi bai kawo waɗannan baitoci gaba ɗayan su kamar yadda muka gani ba, baitoci guda biyu na ƙarshe ya kawo, walastu ubali hina uqtalu musliman, amma wannan na kafin nan wannan riwayar muka same shi, shine yake cewa, laqad ajma'a al-ahzabu hawli wa allabu qaba'ilahum wastajma'u kull majma'i wa qad qarrabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jid'in tawilun mumna'i ila Allahi ashku ghurbati ba'da kurbati wama jama'a al-ahzabu li 'inda madja'i wa qad khayyaruni al-kufra wal-mautu dunahu faqad dharafat 'aynaya min ghayri majma'i fadhal 'arshi sabbarani 'ala ma yuradubi faqad bada'u lahmi waqad ba'usa matma'i walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi shaqqin kana fillahi madja'i وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزع. Wannan shine baitin da ya ambata a wurin kafin su kashe shi. Fassara sa kamar da yake anan wurin, yace laqad ajma'al ahzabu hawli wa allabu. Al ahzabu wannan runduno ne, ajma'a sun hadu, hawli a kewayena, wa allabu kuma sun tattara mutanen su. Ta'alibi shine dama ka zuga mutane su zo dan su yaki ko makamancin wannan. Wa allabu qaba'ilahum, kun gani sun tattaro kabilun su, wastajma'u kull majma'i, sun kuma hada duk wani taro da zasu iya hadawa, wa qad qarrabu abna'ahum, sun gabatar da ƴaƴan su da matan su, wa qurribtu nima, an gabatar da ni kaman abin da za a yanka, min jid'in tawilin mumanna'i, daga wato kututtule, ma'ana sun sa ni a kututtule mai karfi, shine mumanna'i, yawwa za su tsire ni akan sa, yace ila Allahi ashku gurbati, Allah nake kaiwa karar bakuntata ba'da kurbati, bayan azabata da wahalar da nake sha, wama jama'a al-ahzabu li inda madja'i, da kuma abinda wannan dundunoni suka tattara mini lokacin kashe ni. Madja'i yana nufin kwaciyarsa, amma yana nufin mutuwa ne. Wa qad khayyaruni al-kufra wal-maut dunahu, sun bani zabi ko kafirci ko kuma in ba kafircin ba mutuwa, shine wal mautu dunahu ay dunal kufri, ma'ana idza lam aqbal an akfura billahi tabaraka wa ta'ala fala khiyara illa al maut, in na zabi cewa bazan kafirce ba to kashe ni za su yi. Faqad zarafat aynaya, iduna yayi hawaye yayi kuka, min ghairi madma'i, ba tare da ya zubda hawaye ba, ma'ana iduna yayi kuka amma ba hawaye, yace bai zubar musu hawaye ba, ma'ana dan kasu ga karaya amma yayi kuka a zuci. Wa shine sai fadal arshi, ya ma'abucin ya mai al arshi, tunda yace fadal arshi ya kawo shi da nasaba ko sabu, kamar yana kaddara ya'un nida'i ne, fa ya zal arshi shine ma'ana ya ma'abucin al arshi, sabbir nan haka ya kamata, sabbirni ala ma yuradu bi, tunda addu'a ce ba labari bane, amma shi mai sa wasalin ya sa shi da sabbara ne. Yau faqad bad'u lahmi wa qad ba'sa matma'i, ma'ana suna ma'ana ya kawo hikayar kamar an riga an yi, sun sa naman su kamar sun gutsa tsira shi, shine bad'u bid'an bid'an, ma'ana gaba gaba. Wa qad ba'sa matma'i, abinda nake kwadayi yayi muni, yace walastu ubali hina uqtalu musliman, a bandamu ba, shine walastu ubali, ba ruwana bandamu ba, inda za a kashe ni a matsayin musulmi, ala ayyi shiqqin kana fillahi madja'i, ta wannan bangare dama ne ko hagu ne, wato faduwa ta ko mutuwa ta za ta kasance, fillahi don Allah, yace wadhalika wannan abu, fi dhatil ilahi, amma shi ne saboda addinin Allah, dhatil ilahi nan ana nufin fi dinillahi. Wannan kamar yadda yazo a cikin hadisi na taba mana wannan magana a babin asma'i wa sifat, malamai suna maganar wannan maganar zati nan ba a nufin zatin Allah madaukaki a matsayin hakikanin Allah, ana zancen abinda ake nufi dinillahi tabaraka wa ta'ala, kamar yadda yazo a kissar annabi Ibrahim, al-Imam al-Bukhari ya rawaito cewa annabi Ibrahim bai taba yin ƙarya ba sai wasu halaye guda uku, yace wa kulluha fi dhatillah, kun sanar kissar ai ko, to annabi Ibrahim bai taba yin ƙarya ba sai guda uku, kuma guda uku nan dukkanin su fi dhatillah, ma'ana fi dinillah, bi sababi dinillah ya aikata wannan, har shi ne kawo kissoshin abinda ya faɗa lokacin da aka kama matarsa ko, yana tafi da ita yace ƴar uwarsa ce, kun ga wannan ya faɗi wannan don a kar a kashe ta, duk da cewa ya faɗi waɗannan ba za ka kira su a matsayin ƙarya da za a kama mutum da hukuncin ƙarya, yayi abinda ake ce ma tauriya ne, domin ƴar uwarsa din ce hakikatan a addini, to waɗannan su yake nufi a cikin riwaya, abinda zai sa na faɗi wannan shine fi dhatil ilahi, to shine shi wadhalika fi dhatil ilahi, wa in yasha, in kuma ya so shi Allah subhanahu wa ta'ala, yubarik ala awsali shilwin min mumazza'i, zai albarka, mana in Allah ya so zai albarka a yankin, shine ausal ana nufin qita, ana nufin gutsire gutsiren shilwin na gabubba mumazza'i, wanda aka wato abin nan gutsutsura su aka yayyanka su, mun gane wannan, to wannan shine baitin da ya fada yana gama shi kuma suka kashe shi. Fa qala lahu abu sufyan, sai abu sufyan yace da shi, ayasurruka anna muhammadan indana nadribu unuqahu, zaka ji dadin ina ma muhammadu ne a gaban mu yanzu muke kashe shi, wa annaka fi ahlika, kai kuma a ce ka koma gidanka ka zauna lafiya, mu kashe muhammadu kai ka koma gida, zaka ji dadin wannan? Fa qala, sai ce la wallah, ce abadan, ina isina rantsai da Allah, ma yasurruni anni fi ahli, yace wallahi ba zai mun farin ciki, ba zan ji dadi ba a ce ni in zama ina cikin iyalina ina zama na lafiya, wa anna muhammadan fi makanihi, a ce muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana inda yake, ma ba wai a hannunku ba, a yana inda yake a zaune a cikin madina cikin jama'a, alladhi huwa fihi, yana cikin gurin da yake zaune, tusibuhu shaukatun tu'dhihi, a ce kayama ta same shi a inda yake yanzu, ba na son kaya ta same shi, a ce ni ina zaman lafiya a gidana, to ballantana a ce shi ya zo gunku ku kashe shi, ni in koma gida, wannan duk bata taso ba. wannan fa duk mutun ne da aka sa shi za a kashe shine yake fadin wannan magana saboda karfin zuciya da imani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma salabuhu sannan suka gicciye shi wa wakkalu bihi man yahrusu juffatahu suka wakilta wanda zai gadin gawar faja'a na ko na tsallake yawa faja'a amr ibn umayyah ad-damri sai amr ibn umayyah ad-damri yazo fahtamalahu bi khid'atin laylan yayyaudar haka ta dabara ya dauke shi cikin dare fa zahaba bihi fa dafanahu ya tafi ya samu wuri ya binne shi binnewa ta mutunci daga cikin musulmi ya saci jiki yazo ya dauke shi yaje binne shi wa kana alladhi tawalla qatl khubayb wanda ya dauki nauyin da kansa da hannunsa shi ya kashe khubayb huwa uqbah ibn al-harith shine uqbah ibn al-harith wa kana khubayb qad qatala abahu harithan yawm badr domin ko dama khubayb nan shine ya kashe babansa harith ranar yakin badar dan haka sai dama kuma haka su suke laraba in sun kamo ni kaman man yaki ya taba kashe wani sai a kira ƴaƴan wannan ya zama su suka kashe shi dan dai su ji cewa zuciyarsu ta kwanta to haka abin da ya faru to abin bai kare ba kuma ko mu kara satilas da sauri to yace wa fi sahihi anna khubayban ya zo cikin bukhari da muslim a cikin sahih bukhari anna khubayban awwalu man sanna rak'ataini inda alqatl cewa khubayb shine farkon wanda ya sunnanta wannan kuma aka kun ga an ce sunna kasancewar shi ya fara yi kuma sannan labarin tunda yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce kada a sake yi ba ya zama sunna ma'ana duk mutumin da aka tsaye da shi za a kashe shi yace a bashi dama yi raka'a biyu wannan sunna ce tunda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akai wannan yana da rai ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ko kuma sannan da aka yi labarin yazo gun sa kuma bai ce to a'a in wani yazo mutuwa kare sake yin irin wannan abin da khubayb tunda bai hana wannan ba ya zama sunna kun gane wannan sannan sai wa annahu ru'iya kuma an ganshi wa huwa asirun ya'kulu qitfan min al-inabi an ganshi ya al-hali yana cikin kamamman halin kamar ribataccen yaki din nan yana cin wani yanki ko nono na inabi wannan shine na ga mana wama bi makkata thamara a lokacin nan ko babu wani dan itace a makka baki dai saboda bushewar wurin babu kuma wurin da za a ce ana wani noman rani ma ballantana a ce an sami irin wannan abu amma duk da haka aka same shi yana ci saboda karamar da Allah madaukaki ya masa wa amma zaid ibn dathina to mun ji daya daga cikin mutum uku daya an kashe shi a wurin abdullahi ibn tariq na biyu khubayb gashi to ina na uku shine zaid ibn dathina fabta'ahu safwan ibn umayya faqatalahu bi abihi shi kuma nasa halin shine safwan ibn umayya shine dai kun ga safwan ibn umayya ibn khalaf kun san umayya ibn khalaf dai daga cikin shugabannin kafirai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma an kashe shi yana cikin wanda suka karasa kisan sa shine wannan zaid ibn dathina to shi ma sai gashi wanda ya saye shi shine wato safwan ibn umayya sai ya kashe shi a madadin kisan babansa shi ma da akai wa ba'atha quraishun ila asim sai quraishawa suka tura zuwa gun asim ma'ana inda aka kashe asim ba wai shi gurin sa ba tunda ai mun ji an kashe shi wane ne shugaban tawagar ba an kashe shi da harbi ba a cikin mutum bakwai to sai quraishawa suka tura liyutau shine wannan liyutau ka karanta shi haka liyutau dan a zo musu bi shay'in min jasadihi ya'rifunahu su zo a zo musu wai da wani bangare na jikinsa dan su gani a fada cewa ga jikinsa an riga an kashe shi wa kana asimun qatala aziman min uzama'ihim yawm badr saboda shi ma asim ya kashe wani babba daga cikin manyan su ranar yakin badar suka ce aje a yanko wani bangare na jikinsa dan a zo da shi shi ma a tabbatar a nuna wa iyalin wancan babban da aka kashe a lokacin yakin badar cewa ga asim nan da ya kashe muku uba gashi shi ma yau an kashe shi kun fahimci wannan sai suka aika ma'ana lokacin da suka kashe shi kenan suka dauko wannan mutum biyu suka taho maka basu yanki jikin nasa ba daga baya sai suka tura aje gunda gawar take a yanko ta a kawo musu wani abu ina fatan kuna ganewa fa ba'atha Allahu alaihi mithla dhullati shi ma Allah sai masa wata karama sai Allah ya aiko masa wato kamar wani gajimare min addabri wani tawaga ta rina shine addabr rina dai wannan yawa wasu su ce rina wasu ce abin da namijin zuma ko shine fasara ce azzanabir guda daya na ce masa zambur yauwa shine addabar kuma shine dai rina sai Allah madauki ya aiko tawaga ta rina mai tai wani duhu kamar gajimare saman sa fahamatu min rusulihim sai ta kiyaye shi Allah madauki yasa suka tsaya akan gawar tasa waɗannan mutanen da suka zo yankan jikin basu iya ba Allah madauki ya kore su falam yaqdiru minhu ala shay'in basu iya yi masa komai ba wa kana asimun a'ata Allah ahdan dama asim kafin ya mutu sai da ya bewa Allah alƙawari ma'ana ya roki Allah yace ya Allah ina roƙonka Allah ya masahu mushrikun cewa kada mushriki ya taba jikin sa ya taba roƙon Allah subhanahu wataala wannan cewa ya Allah ina roƙonka damar kome ya same ni kada ɗaya daga cikin mushrikai kowaye ya taba ni wala ya masa mushrikan ko ni a ce na taba wani mushriki da hannuna yace ya Allah ka bani wannan alƙawarin kuma Allah madauki ya bashi shi yasa yayi masa wannan karamar ya turo waɗannan rina ta kare kar a taba jikin sa wa kana umaru shi umar lamma balagahu khabaru khabaruhu yayin da labarin nan nasa ya same shi tunda dama wane ne gaje shi kanin ko dan uwan matar sa ne a riwayar da muka karanta ya kulu sai Umar yake cewa yahfazullahu al-abd al-mu'mina ba'da wafatihi kama yahfazuhu fi hayatihi Allah ya kiyaye bawan nan mu'mini bayan mutuwarsa kamar yadda ya kiyaye shi kafin mutuwarsa ma'ana lokacin da yake da rai Allah ya kiyaye shi bai taba abin da yace kar ya taba din ba kuma ba a taba shi ba to ya Allah ka tsare shi bayan mutuwar ta sama Allah ka bashi kariyarka kada abin da ya nema din nan wato ya samu ma'ana abin da ya nema a tsare shi daga gare shi a Allah ka tsare shi daga gare shi da fatan mun fahimci waɗannan kissoshi wanda kowanne akwai darussa a ciki wasu dai mun dan ambata wasu kuma insha Allah za su zo mana a gaba sai mu tashi kan ma'asatu bi'ir mauna ya ga mana bi'ir mauna ko rijiyar mauna me ya faru akan ta har aka sai mutane daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adadi mai yawa mako mai zuwa insha Allah shine abin da zamu ji da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya kara wa manzansa sallallahu alaihi wasallam daraja Allah ya kara yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah hada mu da su a aljanna baki daya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaika